أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayyuhal muslimin barkamu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin alkhairat wanda yake cikin unguwar Makera a birnin Namagram jamhuriyar Niger yau muna ranar subudu 2 ga watan safar 2 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1448 hijrata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 8 shekara 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Birrul Walidain littafi wallafa babban malami Dr. Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine darasin mu na uku a yau satin da ya gabata mun fara bayani dangane da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah yazo yana neman izinin shi dangane da yin jihadi tare da shi domin daukar kalmar Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bashi izini ba sai yake tambaye shi shin uwayenka guda biyu suna da rai sai yake cewa kwarai kuwa suna da rai sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi to kai jihadin ka yana tare da su ne ka je cikin su kai jihadi fa fihi ma fajahid jihadin ka yana tare da su wannan hadisi a daidai shine muka tsaya zamu ci gaba dangane da bayanin hadisin kamar yanda malam ya kawo magana ɗaya daga cikin magabatan malamai Ibn Hajar Al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malam sai yake cewa qala Ibn Hajar rahimahullah babban malami Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a galkashin wannan hadisin sai yake cewa ai in kana laka abawani fabalig juhudaka fi birrihima wal ihsani ilayhima abinda ake nufi da wannan hadisin in iyayenka guda biyu suna nan tare da kai da ransu to kai makura wajen yin biyayya a gare su da kuma kyautatawa a gare su fa inna dhalika yaqumu maqamal jihad wannan kyautatawa da biyayyan da zaka ma uwaye shine zai kasance a matsayin jihadi wanda zaka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka yi duba da jihadi wanda ake magana shi a cikin musulunci shine jihadi wanda za a je a fuskanci juna mutun ya kashe ko a kashe shi wannan shine jihadi amma ba dan kun bai sai daukar karmar Allah to idan ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an nemi izinin shi za a je jihadi mutun ya bada rayuwar shi dan ya daukar kalmar Allah yana neman uzuni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi yake cewa a aje a koma a yi ma iyaye biyayya to kenan kis ala zalika sai ka gane yaya ne girman biyayya take ga uwaye annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi bazo mu tayi dama mun yi kadan duk da cewa in kuma sun suyin su kadan ne domin duka ya kuna wanda aka yi na musulunci a baya za a gani adadin musulmai kadan ne in aka danganta shi da yan adadin waɗanda suke fuskanta a yaki akwai bukatar mutanen amma annabi ya ce mishi a ya koma wajen uwaye yayi musu kyautatawa wannan shine jihadin shi to shine anan malam ibnu hajar yake cewa wannan biyayyar da kyautatawa da zai ma uwaye ya qumu maqamal jihad shine zai tsaya a matsayin jihadi da zai tai li'anna al-murad bil jihad fil walidain abinda ake nufi da jihadi a cikin biyayya ga uwaye bazlul juhudi yace yin matakar kokari wal wus'i da kuma faɗaɗawa yalwata ma wa'innan uwaye din wattaqata fi birri ma kuma mutun ya wahala duk abin da ka san zai kai ka ga shan wahala in dai dangane da uwayenka ne hidima ga su ne to wannan abin a Hausa ne ake ce mishi wahala amma a zahiri ba wahala bace ba domin alkhairin zai dawo gare ka ne ba ga wani ba zai koma kuma inda mutun zai yi ta'anni yayi la'akari yayi duba na tsanaki in mutun ya gabatar da wani abu wanda yake ga iyayen shi to in dai mutun yayi duba na hankali zai lura da cewa babu wahala a cikin wannan abu me yasa saboda in kai muqarana duk abin da zaka ma uwayenka kai ne a cikin rayuwar wannan to babu wani abu da zaka iya yi wanda yake kai wanda suka maka to kaga kenan ba wahala bace ba in kai la'akari da irin wa'innan abubuwan to shine nan yake cewa wali ahammiyati zalika bayyana al-ulama dan saboda muhimmancin wannan abin ne ma malamai suke bayyana cewa annahu la yajuzu al-khuruj lil jihad illa bi idni al-abawayn cewa in mutun zai ta jihadi bai halasta ya huta ba sai in uwayen shi sun yi mishi uzuri kamar yanzu kawai a ce hayya alal jihad ko a taho kowa da ko takobi a tayi ana tahuta da gudu to malai suka ce in mutun uwayen shi musulmai ne shine bi shartu an yakuna musulmai in uwayenka musulmai ne su to bai halasta ka tayi wannan yakin ba sai ka koma gida ka tambaya to baban mu za mu tayi yaki ya kace in yace je ka Allah kiyaye to yanzu ne zaka ce a to mamman mu za mu tayi yaki ya kuka ce a i zaman ka to ba inda zaka tayi dole sai ka zanna saboda bata yarda ka je ba amma in bayan sun baka uzuri to a yanzu ne zaka je kai jihadi in kuma ka tayi ba tare da sun baka uzurin ba to ka tayi cikin saban Allah ne saboda ka ketare uzurin su alhali kuma uzurin su gabe yake da wannan jihadin ya kai aka gane haka hadisin nan na bai da aka karanta shi da yazo ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu lil jihad zawaye yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi dama ya je jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi cai a hayyun walidaka wai uwayenka suna da rai kajiwa uwayenka suna da rai da yace yace to fafi ma fajar ka je gurin su kai jihadin ka to wannan abin ya nuna maka cewa shi jihadin ba shi bane a gaba in aka danganta shi da wannan bai ta uwaye shi sa malamai suka yi istinbadi kalin shi wannan hadisin suke cewa fita wajen yaki in babu izinin uwaye ba karamar matsala bane ba ga mutum saboda haka dole ne sai ya nemi izinin su li'anna birruhuma fardu ainu wal jihadu fardu kifaya saboda shi bin uwaye farilla ce ta ainihi dole ne kana kanka in a gidanku ku goma ne baban ku ya aiwa to baka ce ba to tunda uku suna yi ma baba biyayya ku sauran bakwai an yaye mu a ba wannan nan can ko da su tara ne suke ma baba biyayya kai dai ka ce to ni tunda su tara suna bin shi ni an yaye mun bata taso ba yanda wannan tara suke mishi biyayya kai ma dole ka cika cikon na goma saboda ku goma ya aiwa to wannan shine farilla ta ainihi yanda ka san sallah wani bai ma wani ko yanzu kamar wannan magaribar da muka kare yanzu kamar yanzu kai ka meke kawon kan kai wani zai tai masallaci dalla abdullahi in kai ta kani ma ka dan ida kai mun tawa yayu kaga ba yayu ba saboda farilla ce ta ainihi dole kowa shi zai tashi to haka biyayyan uwaye yake shi ma farilla ne na ainihi to amma jihadi fa jihadi fardu kifaya in wasu suka yi sun dauki ma wasu shi jihadi matsayin shi matsayin sallar gawa ne yanzu sallar gawa inda farilla ce ta ainihi wa duk wanda ya mutu duk garin nan kowa ya bar abin da yake anta yin sallah amma sai ka ce fardu kifaya ne in wasu suka yi sun dauke ma wasu shine zaka gani in wani ya rasu sai wasu su je su mai sallah wasu kuma suna kasuwa wasu kuma suna al'amuran su kuma ba su saba ma Allah ba saboda fardu kifaya ne wanda suka ta yin sun dauke ma wanda ba su je ba to shi jihadi haka yake wanda suka ta yi aka yi da su wanda ba su je ba sun dauke musu to kenan sai ka kara naka gani wannan biyayya ce ga uwaye farilla ta ainihi wannan kuma jihadi ne farilla ce wadda take saki faya in wasu suka yi sun dauke ma wasu wanne ne gaba kenan kaga farilla ta ainihi ita ce gaba shi yasa suka ce to bin iyaye gaba yake da huta wajen jihadi saboda haka dole ne a je a nemi izinin su kafin ake huta fa in ta ayyana li jihadu wa kana fardu ainun fala idna amma anan mallan yace to akwai wani yanayi kuma wanda jihadin zai iya kama mutum to anan kuma ba sai ya nemi izinin su ba wani irin yanayi ne yace idza ta ayyana li jihad in jihadin ya zaman to ya ayyanu akan mutum a wani lokaci jihadi yake ayyanuwa akan mutum akwai lokuta da jihadi yake zama wajibi ba sai ka tambaye ba kowa dole ka dauko takobi ai da kai kamar misali yanzu anan Allah kiyaye a kawo mana hari a cikin wannan garin ko a ungoku aka hari ana halbala za a shiga a kashe mata da idaya ra kanana kaga anan babu hiraka ce to ba mamma zan mota jihadi a yanzu ho ma ake a tare ta kwana kasu shugo ba hirar ake ba a tsaye a ji a tambaye izinin mamma ko ba to anan dole ne ka wuta saboda anan wannan yakin ya ta ayyanu a kanka haka nan kuma in mutun shugaba ne shi kaga wannan shugaba a musulunci kenan bari da ringa wadi a musulunci in mutun shugaba ne shi aka kawo hari ga kasar shi kaga ya ya ta ayyana a gare shi dole shi sai ya wuta amma kaga mu yanzu shugaban nan boye suke su dura ya ku wai sai ku san ku je a kashe ku su suna boye to ba haka bane ba musulunci in yaki zo shugaba dole ne ya wuta wannan yaki saboda shi wannan al'ummar da yake jagoranci kalkashin shi suke kuma dole ne ya ba su kulawa to shine wannan ta ai kaman idza ta ayyana al-jihad kenan in jihadin ya zamanto ya ta ayyana akan mutun to yace fala idina a wannan lokacin babu 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 neman izini li anna al-jihad asbaha fardan al-jami' saboda in jihadi ya ta'ayyanu to ya zama farilla ta ainihi akan kowa ba bukatan a tsaya ana neman izini sai ce imma bistinfar al-imam kuma jihadi yana kasancewa jihadi na ainihi ya ayyana akan kowa na daya yace bistinfar al-imam in limami yayi kira yace a hoto istighfar al-imam shine kamar misali yanda aka yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ayar jihadi ta taso lokacin da ayarin Abi Sufyan ya dawo daga Sham zai koma Makka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sa aka yi kira aka ce kowa ya wuto aje a tare wannan ayarin to anan Annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin shi ne shugaba sai ya ce kowa ya wuto to dole ka dauko takobinka babu hira ka ce bari in koma gidan tambaye mamma saboda shugaba ya riga yayi umarni to shi kuma umarnin shugaba a wannan kadamin gaba yake da neman izinin mahaifiya saboda liman ya wato imam aka ce imam ba liman ba ne ba da sallah ba a shugaba wanda yake jagorancin al'umma in ya riga yayi umarni ce kowa ya fito to wannan umarnin nashi dole ne abi saboda biyayya ga shugabanni wajibi ce a musulunci shi yasa ka gani a cikin aya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu wati'ullaha wa ati'ur rasula sace wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan ku bi shugabanni cikin ku saboda haka yanzu in shugaban kasa ya wato ya bada umarni dole ne abi a dokan musulunci baka da zabi baka ce ba a wannan su ɗan wannan farti'in ne mu ba ɗan wannan farti'in bane ba a babu wannan wannan a gurin ku ne kasan wannan a musulunci babu in ne shugaba ne wanda yake jagorancin al'umma musulmi dole in yi umarni a bi shi to ana yake cewa yaki na zamantowa ya ta'ayyana akan mutane bistinfar al-imam imam shugaba na musulmi ya yi umarni aw hujumul aduwwi alal bilad ko kuma ya kasance makiyasan kawo hari cikin kasai kamar yadda muka faɗi da cikin in makiya suka kawo hari kaga babu iran a tsaya ana wani shirin jaka kadawa hawa ma ake aje a tare kalban nan tayi yawa kenan sannan abu na uku aw hudurus saf in mutun ya shiga cikin sahun yaki to shikenan yaki ya ta yana kan shi inda ya kaga da yakin da sahu sahu ne ake yi irin da ke sahun sallah na gaba su koma baya ajera da masu kwari da masu baka da masu takobi tunda babu bamabumai babu gundugoyi a da kana kallon mutun yana kallon ka ne za a je a gwabza ka kashe shi ko ya kashe ka ka san irin wannan yakin ai ko wahala to kai yanzu ai ko ku tuho ce ake yi kana kallon mutun yana kallon ka ai za a ji jiki ho ballantana aka ce kuma kai da takobi kuma shi da takobi to ka duba ga musulmai a wancan lokacin ka dauki yakin badar wanda aka ta yi musulmai su 314 ne suka je suka yaki mutun 950 sallim ka su so uku kuma ba shi bane babun mamakin a cikin musulman 314 din waɗanda suke da takobi ba su kai ba mutum 20 kawai sauran daga mai icce sai wanda iccen ma bai daga dan kafa sai wanda yake da dan abin da ya dan ratayo dai a bayan shi na dan abin da ba a rasa ba na tayya yaki amma su kafiran daga na saman doki sai wanda yake da kariya anan ga takobi anan ga kwari da baka anan kuma ga kibiyoyi ga musulmi ne shi kuma babu komai a nan shi daga shi he ku tuho kawai haka suka je suka fuskanci su kuma Allah ya ba su nasara wa'annan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin wahalar da suka shawo wannan bai sa kai yanzu in kai ne nan ka shayo kana daga ka an ce maka za a yi yaki kana shayo kana in kaga duhu duhu sai ka ce kai wannan abin bai yayi ba sai dai a gaban ka nan amma su zuwa suke su tunkari maki saboda suna ji a cikin zuciyarsu cewa Allah ba zai kiyaye su haka nan ba wannan shine tsantsar yaki da kuma imani da Allah a haka suka je suka yi yakin kuma suka ci nasara kuma musulunci ya iso gare mu kaga abun mamaki ne kuma abin takeici a samu wani yanzu ya daga baki zai wadi mummunan magana ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga bai san menene musulunci ba Allah madaukakin sarki ya kare mu kenan in mutun ya shiga cikin sahu shine ya riga ya shiga cikin yaki ya ta ayyana akan shi kamar a daidaita ga makiya nan sai a ce ka shiga cikin sahu an daidaita za a gwabza kana cikin ɗan sahun ko to yakin ya hau kanka babu hira kace to da Allah tunda ga guri na na tsare mun zan koma in tambaye babu ko yarda babu wannan tunda dai ka riga ka shiga sau ya ta yana kanka kuma in ka huta daga sauwan wannan ka tsire ko to wannan kuma ka saba ma Allah kai babban aiki wanda ke mara kyau shine yake cewa at-tawalli yawm az-zahab huta daga cikin sauwan yaki a lokacin da aka fara gubar mai shine Allah ya ce wani wannan gurin Allah ya ce wa man yulim yawma idin duburu illa mutahayizan liqitai zuwa karshen aya Allah yayi kakkausar magana dangane da waɗanda in an zo yaki ya an jeru suke tserewa kaga wannan babu imani cikake tare da su abu na uku malam sai ce birrul walidaini afdalul a'mal wa aqrabul a'mali ila aljanna bin iyaye mafificin aiki ne sannan kuma shine aikin da yake gak da kai mutun gidan aljanna cikin sauki babu wani aiki da mutun zai yi wanda kai biyayya ga uwaye sannan kuma babu wani aiki da zai kai ka aljanna a balas kamar yake cewa a dasha ko a dasha kai ka samu aljanna kamar bin uwaye sai duk wadin tashin da ake a kwanta a tashi ayi wani ne duka kowa menene yake fata ya samu aljanna ce yake so a je an tilayira ko to ga hanya mafi sauki da zaka samu aljanna shine bin iyaye sai ce wa habbul a'mali ila Allah ta'ala ba'da salati allati hiya azamu da'imul islam kuma Allah madaukakin sarki aikin da yafi so shine bin iyaye bayan sallah wanda ita ce ɗaya daga cikin manyan gimshikan addinin musulunci musuluncin ka kai a matsayin ka na musulmi ba zai samu ba ya tsaya da kafawuwan shi in baka yin sallah in kana musulmi aka nemi musuluncin ka babu sallah a ciki to musuluncin ka ya tashi aiki babu shi yanda ka san dai cewa babu yanda za a yi a ce za a dore beni kuma ba zuba ba beton daga ƙasa aka yi dakin ko ya yi kamar yanzu nan kaga ai ba tsarin ginin beni bane aka yi kawai shikenan gobe da sai a zo a dan dore baragina wai a ce kuma an yi beni kai yanzu gobe za a gwada shi ka shiga gwada da kai ai ba za a gwada ba dai saboda kai ma ka san da ana shiga haduwa zai me yasa saboda tsarin da aka mashi ba tsari bane da yazo dake wani ba a sama to addinin musulunci na mutum ba zai samu tsayuwa ba da kawowar shi in babu sallah a ciki in kana so addinin kai tsaya dole ne sai ka tsaye da sallah saboda ita sallah ita ce mafi girman gimshiki a cikin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da yawa dangane da sallah a cikin hadisai daban-daban da aka rawaito daga gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara kai kabla sarci Annabi ya kana yace mafi girman alƙawarin da yake tsakanin mu da kafirai yace shine sallah bambancin ka da kai da Natali wanda ba musulma ba bambancinka da kai da George Bush wanda ba musulmi ba sallah ce annabi yace faman taraka duk wanda ya bar sallah ya wasi faqad kafara ya zama kafiri in baka sallah kafiri ne kai koda ko kai sunanka Musa sunanka Muhammad wallahi kafiri ne me yasa saboda baka sallah ita sallah dole ne sai mutun yayi ta in dai kana so musulmin kai tsaya to sai kai sallah in kuma kai kuma ka tsaye da sallah to musulmin naka ma ya tsaya babu shi ba ni bane wadi waye wadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dan ita sallah muhimmancin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatu fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a ma mutum hisabi in aka tayi lahira kowa dai a cikin mu nan ya san za a tsaya gaban Allah kowa ya tsaya gaban Allah Allah ya mai tambaya ko to annabi yace farkon abin da Allah zai tambaye ka sallah ce za a duba sallar ka a gani yaya take in sallar ka tayi kyau annabi yace to mutun ya tsira bayan duba sauran ba in kuma sallar ka bata yi kyau ba to binciken kwakwaf ya same ka kai kuma ka san dai binciken kwakwaf ko anan da magaram ne za a mashi akwai matsala ballantana kuma a lahira gaban Allah kamar yanda kaga ana ba kowa littafin shi haka a hannu ko to littafin haka ne za a kawo shi gaban Allah naka aikin da kai a duniya an aka bude abu na harko da za a duba sallah ce za a duba ga yaya kai sallah kana yin ta akan lokaci ko kuma in kana yin ma kai kullun yadda sai kake tashi kana sallah asuba
akwai wanda shi yana kokari yana zuwa salloli shi dai matsalar dai asuba ce dai sai dai dan mai uzuri shi dai kare 8 yayi to ai akwai matsala ita sallah lokaci gare ta wata akai baka ita kare 8 da asuba ka ce ka tashi kai ah kai sallar ka kana yin 3 bin ne dai kawa dan ma hakuri kai dai bin nan baka da dama ko akwai matsala baka tsaye da sallar in aka duba wannan littafin naka in sallar ka tayi kyau to shikenan sauran abubuwa ne na musulunci wannan azumi zakka kawa yanda kaga ina bude wannan littafin kawa haka ne za a ringa yi ah kai masha Allah nan ya bu uwaye ah kai yayi zumunci shikenan sai a ce malaiku ku raka shi aljanna in ko bata yi kyau ba in bata yi ba kyau za a maka binciken kokoko za a duba a gani a ce to tunda sallah bata yi ba kyau shikenan tun daga lokacin da kai kai shekara 15 a duniya duk abin da kai ɗaya bayan ɗaya an bi su ɗaya bayan ɗaya Allah ya maka tambaya kan su ɗaya bayan ɗaya binciken kokof kenan kai a ganin ka zaka tsira ba zaka tsira ba ba zaka tsira ba a ce duk abin da kai ɗaya an bi ɗaya bayan ɗaya ana ma tambaya a ce to rattalata ranar kaza ga watan kaza yayi kaza Allah zai tambaye ka me yasa kai in ka ba da amsa ma kenan sai a ce to ayawa shagari ran Laraba kayi kaza to a ran Laraban da sahi ne to da rana kayi kaza da dare kayi kaza kai dai ka san kan a kare rayuwarka ai ayyuma kuma dole za a miki bincike za a bincike ka kuma sai ka ba da amsa me ya jawo maka haka saboda sallar ka ba ta yi kyau to ya ne ne zaka yi sallar ka ta yi kyau sallar ka za ta yi kyau ne in yayi manto kayi ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar bayan da ka tashi baka gani yana yi a magaran su ɗan magaran ba su bane suke koyi sallah sallah addini ce shi kuma addini akwai wanda Allah ya turo ya koya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya koya sallah shin ka taba tambaye kanka wai sallar da nake irin ta annabi ce ko kuma ba irin ta bace in sallar ka ta shari hannun riga da irin ta annabi akwai matsala kaga kenan daga nan dole ne kowa ya je ya koma makaranta ya koyi sallah in dai sallar ka ba irin ta manzon Allah bace ba wallahi tallahi akwai matsala Allah ba ruwan shi da ita saboda ai ba ita ce a mushi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabban shi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah saboda kaga dole ne kai sallah irin ta Annabi ka iya tsayuwa a cikin sallah in zakai kabbara ya kake daga hannunka ka tabbatar da cewa inda kake daga hannu yin kabbara haka Annabi yake ko kuma kawai kai ma dai daga kake yi sama dai kai baka san ma ina ne yake zuwa kaga wannan duka abubuwa ne wanda suke kan mu dan mu gyara sallar mu ya zama wajibi kowa ya gyara sallar shi inda yana son tsira a gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya datar da mu shine ne yake cewa ai bin iyaye bayan sallah shine aikin da Allah ya fi so sai ya ce allati hiya azamu da aimal islam sallah kuma ita ce mafi girma daga cikin gimshikan musulunci lianna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama akhbara bidhalika wa rattabahu bi thumma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bada wannan labarin kuma da aka tambaye shi na bada labarin sai ya jera abin sai ke cewa thumma kamar yadda zamu karanta nan gaba ita kuma thumma a yare na larabci tufidu tartib in kaga thumma ta zo to ana nin ajira ne abun yake tana da bambanci da wawul ataf wanda ita kuma wawul ataf la taqsidu tartib in ji malaman lugha kamar yanzu misali inda zamu gane thumma abinda take ni kamar kai ne ka tashi da sahi mun fahimta sai mamaka ta ce ma tashi ka je kai wanka sannan ka sa kaya sannan ka zo ka ci abinci a wannan magana ta ta menene farkon abin da za a yi wanka bayan wankawa sa kaya ko tunda me yasa za a ce sa kaya tawai ta tai sannan ko amma inda ta tai kai tashi kai wanka da sa kaya da cin tuwo da tahiya kaga nan bata ce ba ga wani zaka ware ko kaga da maka fara cin tuwon sannan ka je kai wanka ko tunda babu jerantawa a magani to wannan da aka ce sannan wannan tufidu tartib wanda kaga an ka horko shine mafi girma a daraja sannan wanda yake biyo shi baya kamar yanda hadisin wannan na Abdullahi bin Mas'ud zai nuna shine hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal Abdullahi dan Mas'ud yace na tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai na tambaye shi ya rasulullah wani aiki ne yafi kaga ai ya kace aiki ana ne aiki na ibada ko wanda Allah zai bada lada yake tambaya annabi wani aiki yafi a wajen Allah wanda Allah yake so qala sai annabi ya ce mishi as-salatu li waqtiha yin sallah akan lokacinta kaga daga nan zaka gane sallah gaba take da komai aikin da yafi soyuwa a wajen Allah wanda Allah yafi so shine sallah kuma ba ce ba sallah akai shiru sai ka ce li waqtiha akan lokacinta saboda haka dole ne in ka ji an kira sallah kamar abin da kake ka take sallah baka da hurumin ka ce yanzu muna dan kallon balo ne yayi da mun je mu yi sallah bari dai ayi mitan he mu je mu yi ta he ka ce wai cin waina sallah ce ha lokaci gare ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah yace sallah mun sanya ta ga mu'mini abin sanya ma lokaci kowace sallah da lokacin da aka ware mata saboda haka in lokacin ta yi dole ka je ka yi ta shine ce as-salatu li waqtiha sallah akan lokacinta qala qultu thumma ay sai abdullahi dan mas'ud yace to ya rasulullah bayan wannan kuma sai mi qala sai annabi yace thumma birrul walidain sannan biyayya ga uwaye kenan daga sallah sai mi sai biyayya ga uwaye ita kuma biyayya ga uwaye mun yi bayanin ta a baya mi ake nufi da ita qala qultu thumma ay sai yace sannan mi ya rasulullah bayan wannan qala sai annabi yace mishi al jihadu fi sabilillah shine jihadi wajen dauka karmar Allah kaga a can baya an ce maka dun uwaye gabe yake da jihadi ko kaga wannan hadisin ya kara tabbatar da haka abu uku ne a jere ɗaya yayi ɗaya sallah gaba take da su biyun sannan bayan sallah sai biyayya ga uwaye sannan kuma sai jihadi wanda zaka je a kashe ko a kashe ka sai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wannan abu ukun annabi ne da kanshi yake bani labari walaw istazdadtuhu lazadani yace da na ƙara tambaye shi nace mishi sai mi bayan ukun nan da ya ƙara gaya mini tunda kaga ta yi mishi wani aiki ne yafi ya gaya mishi ko yace sannan mi sai ya gaya mishi yace sannan mi ya gaya mishi yace to da na ƙara tambaye shi sannan mi da ya ƙara gaya mini amma dai sai na dan tsaya daga ukun na dakata daga nan sai yace wa fi lafzin a cikin wani lafazin hadisin da yazo da yaje ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki ne wanda Allah yafi so qala as-salatu ala waqtiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi as-salatu ala waqtiha kaga in ka karanta lafazin wanga da lafazin da yazo dazu akwai bambanci a can tayi as-salatu li waqtiha anan kuma tayi as-salatu ala waqtiha duka ma'anar daya ce amma lafazin hadisin ya sha babban to me yasa ake kawo lafazin duk da cewa ya sha babban ai mallan yana iya kawo dai sai ya wuce ko to wannan yana nuna maka yanda amana ilmiya take da kuma ilmin hadisi shi ilmin hadisi dole ne yanda hadisi zo haka za a rawaito shi tunda an samu hadisi guda biyu da ma'ana iri daya to dole dai in aka zo rawaito sai a ce to wa fi lafzin ya zo da wani lafazi amma duka ma'ana daya ce kamar yanda kake karanta a cikin wancan hadisin da yake cikin hadisi na biyar cikin 40 hadisi yake cewa man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun sai ce wa fi riwayati man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun kaga kenan wannan shine amana ta ilimi an rawaito abin yanda yake kuma wannan yana zawwa ne sakamakon yanda shi wanda ya rawaito hadisin tana iya yawa mutum guda bane kuma tana iya yawa mutum guda ne amma kuma ya ja abin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ɗe ba a gurare daban-daban ya zo da lafazi biyu tana yi wa annabi ya ce as-salatu ala waqtiha a wani wajen na daban kuma sai ya ce as-salatu li waqtiha kaga duka daga annabi ya zo shi amma da lafazi daban-daban sannan sai ya ce wa fi lafzin ayyul a'mali aqrabu ila al-janna a cikin wani lafazin na daban kuma abin ne ya zo ce ma annabi ya wani aiki yafi kai mutum aljanna da sauki qala sai annabi ya ce mishi as-salatu ala mawaqitiha yin sallah akan lokutanta kaga anan ya sha mun da as-salatu ala waqtiha ko kuma ya sha mun da as-salatu li waqtiha kaga wannan uku yazo as-salatu ala mawaqitiha yin sallah akan lokutanta mawaqiti kuma sune abin da ya shahi lokutan sallah zamanan wa makanan sune yake cewa mawaqiti sallah lokacin sallah na zamani da kuma lokacin sallah na guri sallah tana da guri da ake yin ta kuma tana da zamani zamani shine er inda ake yin ta guri kuma shine masallatayya da kuma inda aka kebance dan yin ta abu na hudu mallan yace birrul walidain yurdi rabb azza wa jal biyayya ga uwaye yana kawo yardan Allah kana so Allah ya yarda da kai to kayi biyayya ga uwayenka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare su daga annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sukht ar-rabb fi sukht al-walid annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yardan Allah tana cikin yardan mahaifi sannan kuma hushin Allah yana cikin hushin mahaifi in babanka ya yarda da kai to automatically Allah ya yarda da kai ba ya dan bata lokaci ba ba cewa Allah ya yarda da kai babanka ya yarda kai yau rasudu sai a ce to kuma ran ladi Allah ya yarda kai ba kai wa ladi babanka ya yarda kai yanzu ko eh to Allah ya yarda kai kai sannan kuma haka aka san shi sukhut in Allah yayi hushi babanka yayi hushi da kai to kai tsi kuma Allah yayi hushi da kai ba jiran bata lokaci kinan ga wanda yake so ya samu yardan Allah shine yayi kokari wajen biyayya ga uwayen shi har ya samu yardan su sannan kuma ga wanda yake so uwayen shi Allah yayi hushi da shi to ya bari uwayen shi su yi hushi da shi zaka samu akwai wanda yanzu in baban shi ko kuma mahaifiyar shi tai hushi da shi sai ringa ganin abun ba wani abu bane yau wanda gangan ma yake sawa uwayen nashi su yi hushi da shi kuma yayi ka gani ya taicen cikin abokan shi wishi hankalin shi a kwance kuma daga gida uwayen shi sun yi hushi da shi yanda kake ganin wannan mamman taka da babanka sun yi hushi da kai to har a wajen Allah Allah ya hushi da kai shi kuma in bawa Allah ya hushi da kai yanzu a cikin wannan yanayin a kaddara Allah ya yi hushi da kai in wannan sai ka mutu ya zaka yi ka mutu cikin mutuwa wadda take da matsala in mutun ya mutu Allah yana hushi da shi ya akwai matsala ko babu lalle can in ya kai labari to waye shayo saboda ka bari uwayen ka sun yi hushi da kai saboda haka su uwaye yarda su da hushin su tare yake da na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba malam sai yake cewa birru walidain yurkhil aljanna bun uwaye yana sa mutun aljanna tso ka cokam gaba ɗaya hadisi daga Abi Darda Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fada fa'ada zalika albab aw ihfazhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahaifi da kake gani yana tsakiyan kohohin aljanna ne in kaga dama ka bata wannan kohon kuma in kaga dama ka gyara ta ka kiyaye ta ka kula da ita yanzu kamar kai a ce ga kohon nan ta aljanna a gaban ka ita ce kohon gidanka a aljanna ya za ka yi da ita ai ina ga in tana shiga valizi ma zuwa za ka kasa ta ko saboda ita ce kohon shiga ka aljanna dan ka ga dai ka kula da ita ka yarda wani ya zo ma ya taba ta ba za ka yarda wani ya taba ta to yanzu ya katumta mahaifi da yana nan tsakiyan kohohin gidan aljanna sai annabi ya ce in kaga dama ka bar shi lalace in kaga dama kuma ka kula da shi yanda ya kamata kenan kamar mi kinaya ce ake so a maka kan cewa duk wanda yake so ya kai ga shiga aljanna cikin sauki to ya kula da biyayya ga mahaifin shi wanda yake so kuma shiga aljanna ya bashi matsala ya bashi wahala to ya lalata alaka da take tsakankanin shi da mahaifin shi hadisi kuma na gaba daga Muawiya dan Jahima Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare su yace anna jahima ta jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal baban na Muawiya shi jahima ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ya zo wajen annabi sai yace ya ma'aikin Allah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka yace ina so ne in fita yaki amma nazo ina neman shawara kai ya kace kai wannan dama sahabbai su a lokacin su in zasu yi abu sai sun yi shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zasu yi sai sun tambayi shawara manzon Allah yanzu kai ga kana da magana duk abin da zaka yi kake tambaya shawara ko kai zuwa kake kirma abin ka yan ida ya ta lalace to kankarin ga neman shawara kaga akwai wanda shi bai tambaye kowa shawara kai zuwa yake yana abin shi kuma eh ta lalace to kana sai kaga zo yana yin karamar murya da Allah a samu a san yanda zai to ya kake so amma ai kahin talalace ne ya kamata ka wa'i ka nemi shawara ka ce to ni wa kaza nake so a yi da Allah ya sa ni a hanya a tambayi wa'inda suke na ka tambaye na gaba da kai kai shawara da uwayenka kai shawara da ƴan uwanka danginka sannan kuma kai shawara da abokanka na kwarai wannan shine wa'inda suke da hangen nesa wa'inda suke da wato jarrabawa ta rayuwa sama da kai wa'inda suka san yau da gobe kenan abinda zaka ka nemi shawaran su annabi Allah subhanahu wataala yake cewa washawiruhum fil amr kai shawara da su annabi ma aka ce mishi shawara da sahabbai to ballantana kai annabi ma shawara yake da sahabban shi gashi can lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo yake yin shawara da sahabban shi yaya kuke gani wannan abin zai kasance suke bashi shawara annabi sallallahu alaihi wasallama bashi da yanda zai yi ne yana da yanda zai to amma me yasa yake shawara da su dan ya karantar da mu muhimmancin shawara a cikin rayuwa da abin da zaka yi ana buƙatar kai shawara saboda shawara tana kawo wa mutum mafita a cikin al'amuran shi to shine sai yazo yan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ina so in fita yaki shi nazo in baka shawara ya kake gani faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da miji Allah tabbata a gare shi yace mishi halaka min um shin kana da mahaifiya
qala na'am sai yace eh ina da mahaifiya qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi
falzamha kaji ka lazimce ta
menene lazimta jama'a
lazimta ha ba kaje ba mamma ka zama da ita gida guda shine lazimta a ya ka ce wani ya lazimci wani mun karanta lokacin da muka wadi tarihin malam ko lazimta shine duk abin da za ta yi ko ma menene ko tari ne kamata a ce kana wajen kalkal ka yarda mahaifiyarka ta nemi wani abu wai kuma a ce kai baka wajen kana can ka shiga shanin ka matsala ne kalka yarda a ce yau tana da wata bukata amma wai habbar ta iya gaya ma kowa sai dai ta bar abin ya dame ta a cikin ranta matsala ne wannan wannan shine lazimta ka lazimce ta duk wata matsalar ta da take damunta ka mata maganin ta indai Allah ya baka damar yin maganin matsalar sai dai abin yayi karhin ka ne Allah bai dora maka ba amma indai tana da matsala kuma magance mata indai tana da bukata ka yi ka biya mata bukatunta wannan shine lazimta ta ainihi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ka lazimci mahaifiyarka fa innal jannata tahta rijlaiha annabi sai ya ce lalle aljanna tana kalkashin kafafuwanta kaji kai duk aljannar da ake nema kaji tana can kalkashin uwaye kafarta wannan a nan kasan kasan kafarta nan aljannar take to kai ina zaka ta neman ta ga aljannar nan a gidanku take kawai abin da ake so kaji kai tsantsar biyayya da lazimta da kyautata ma uwaye zaka same ta iya abin da ake so kenan wa fi lafzin tabarani malam tabarani da ya kawo hadisin da wani lafazi tayi alaka walidani annabi tambaye shi kana da uwaye biyu qala na'am sai yace eh ina da uwaye guda biyu qala ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima sai yace ka lazimci uwayen nan naka saboda aljanna a kalkashin kafafun su take kaga da ake cewa a Hausa aljanna tana kalkashin digadin uwaye wannan gaskiya ne hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan mun karanta saboda haka babu yanda za a yi mutum wa a cikin rayuwar shi ya zamanto ya muzanta ma uwayen shi kuma yayi tunanin wai zai shiga aljanna wata aljanna ne sai dai ka shiga aljannan makira in akwai a makira amma ba dai ta lahira ba babu yanda za a yi ka bata da uwayenka kuma ka ringa tunanin samun sakamako mai kyau ba zai yi ba kana so ka samu sakamako mai kyau ka gyara da ubangijinka to dole ne ka gyara da uwayenka ku samu mu'amala mai kyau su yarda da kai ka yarda da su sannan kuma ka kyautata musu ka bautar ga kanka a gare su ba irin bautar da ake ma Allah ba saboda ita wannan bauta ce ta neman lada irin bauta wadda take ga kanan a matsayin bawa a gare su sai abin da suka ce za ta wannan ita ce bautar da ake bukata mutum ya yi ma uwayen shi sannan abu na shidda malaki cewa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala man lam yabirra walidayhi inda al-kibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mummuna addu'a ga wanda bai ma uwayen shi biyayya ba a lokacin da suka tsuha kaga uwaye in suka tsuha shekarun su ya ja suna zamantowa masu wahalar sha'ani ko ba haka ba yanzu wanda yake da baban shi tsoho ne ya lattiyantaka ya kai sama kamar shekara 70 zuwa sama to ya san sare irin wannan tsohon da ya kai wannan shekarun a wajen mu'amala zai zamanto mutum ne mai wahalar sha'ani saboda shekaru da suka ja tana iya waga abin da ake sawa di kawai shi kuma ya kuke ya ce he kaza kuma abin da yake yi hadi in watakila ba shi bane daidai saboda shekaru ne sun jake ganin kamar daidai ne to dole wai kuma shi abin da yake so kuma shi ba samu matsala to dole ne kuma shi inda abin bai saba ma ba Allah dan saboda shi in dole ne sai an yi biyayya to shine anan yake cewa indal kibar wanda bai bi uwayen shi bai musu biyayya a lokacin da suka tsuha annabi yayi mummuna addu'a kan shi hadisi ne daga Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa ragima anfuhu thumma ragima anfuhu thumma ragima anfuhu Allah ya turmuza hancin shi Allah ya turmuza hancin shi Allah ya turmuza hancin shi har sau uku annabi ya faɗi to wannan abin da annabi ya faɗi sahabbai hankalinsu ya tashi annabi yayi wannan mugu addu'a kai tsaye a ce Allah ya turmuza hancin shi har sau uku qila man ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah wane ne wannan wanda Allah zai turmuza hancin shi qala sai annabi ya ce man adraka walidayhi indal kibar wanda yana da rai kuma Allah ya kawo shi lokacin da uwayen shi guda biyu suna da rai sun tsuha sun kai munzali na tsuha ahaduhuma ɗaya daga cikin su uba ko uwa aukilahuma aukilayhima ko kuma guda biyun duka da uwa da uba gasu nan sun tsuwa dukansu kuma shi ma gashi nan da ran shaka munzalin kari thumma lam yadkhul aljanna amma ya kasa shiga aljanna annabi yace Allah Tirmidhi an tsin shi wai a ce ka kai lokacin da uwayenka sun tsuwa dayan su ko biyun duka amma kai wai duk da wannan gakan nan kana rawa amma ka kasa shiga aljanna annabi yace Allah Tirmidhi an tsin wai kamar ana so annabi muka cewa wai in ka kai wannan lokacin uwayenka suka samu tsuwa to dama ta shiga aljanna guarantee mai sauki amma ya zaka bari kai haka kasa shiga to me yake nihi da Allah Tirmidhi an tsin ka Allah Tirmidhi an tsin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan mummuna adda ce Allah Tirmidhi an tsin shi kamar a Hausa kace kai Allah wadaran shi daidai take da Allah wadaran shi kaga kuma Allah wadaran shi mummuna adda ce ko naka ce Allah wadaran wani kamar Allah ya hudda hannun shi daga cikin al'amarin shi gaba ɗaya al-Imam al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rama yace wa haza du'aul mu'akkadun ala man qassara fi birri abawai yace wannan addu'a ce tabbatacciya akan wanda ya rage wajen biyayya ga uwayen shi bibi su yanda ya kamata ba wa yahtamil wajhain kuma wannan addu'a tana iya daukan ma'anoni guda biyu yanzu malam Qurtubi zai fassara mana wannan rage ma'anfu din da annabi ya wadi Allah ya tarmi zahancin shi yace yana da ma'anoni guda biyu ahaduhuma ma'ana ta farko an yakuna ma'anahu sara'ahu Allah li anfihi fa ahlakahu Allah ya tirmiza shi akan hancin shi sai Allah ya halaka shi wa hadha inma yakunu fi haqqi man lam yakun bima yajib alayhi birihima wannan kuma zai samu ne ga wanda bai sabke abinda Allah ya dora mishi na wajibi na biyayyan uwayen shi Allah ya halaka ka akan hancinka wannan ma'ana ta farko kenan sanihi ma nabi an yakuna ma'anahu ma'ana ta kasance azallahu Allah Allah ya kaskantar da shi da aka ce ragima anfu ana ne Allah ya kaskantar da shi li anna man ulsika anfuhu allazi huwa ashrafu a'dha'il wajhi bit-turab allazi huwa mawti'u al-aqdam wa akhass al-ashya' faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayati al-quswa yace ka kalli ma'anar aka ce Allah ya tirmiza hancin shi a cikin kasa yace a zahiri a cikin huskar dan adam babu abin da yake hanci daraja a cikin huska hanci yayi komi tsada in kana so ka gane haka liƙe hancin kai minti biyar sai ka gane mai mancin haka ai kaga akwai matsala ko in ka liƙe hancin ka kai minti biyar ba zai yi ba minti biyu ma na kirki ba kai to ka gani sai ya ce wannan gurin mai muhimmanci ya kace a tirmiza shi a cikin ƙasa ita kuma ƙasa ita ce guri wanda yake mafi kaskanci in za a yi hutsari a ina yake yi jama'a a ƙasa yake in za a yi bayan gari ba a ƙasa yake sai ka ce to wai guri mai daraja tirmiza shi cikin guri mara daraja inda mawti al-aqdam ne guri ne da ake tattakawa ana tahiya ina ke takawa ƙasa sai ce to kamar wannan yace faqadinta haminaz zulli ila al-ghayati al-quswa wannan ya nuna kaskanci ne mafi kaskancin kaskanci to shine yace to ana nihin Allah ya kaskantar da mutum ne aka ce rahima anfu kaga mummuna addu'a ce ita ma sai ce wa hadha yasru an yud'a bihi man farata fi mutaakkidat al-mandubat wannan addu'a kuma tayi jere in aka yi ta ga wanda yayi sakaki wajen tabbatar da abin da yake na mustahabbai akan shi abin da ake so yayi wa yasluhu liman farata fil wajibat kuma wannan addu'a tayi daidai in aka yi ta ga wanda yayi sakaki wajen sabke wajibobin da Allah ya dora mishi na biyayya ga uwaye wa huwa zahir kuma wannan shine abin da yake bayyana a zahirin addu'a wa takhsisuhu inal kibari bizikr wa in kana birruhuma wajiban ala kulli hal kaga a hadisin tayi wanda ya isko uwayen shi a lokacin da suka tsuha to anan malam zai maka bayani me yasa annabi yace lokacin da suka tsuha shin hakan yana nihin yi musu biyayya in basu tsuha ba dole bane ba kaga wani yace to ai ta aka yi sun tsuha barin bari har su tsuha ta kwana ko to ana nihin sai sun tsuha ne zaka musu biyayya a shine anan malam yace inna ma zalika li shiddati hajatihi ma ilai ai an wadi haka ne dan saboda in sun tsuhan sun yi tsananin bukata ga dan su ne duk wanda ya tsuha galibi wanda shekarun shi kai 70 zuwa 80 ba cika ba barin shi shi kadai saboda nan da ne yake bukata wani a kusa da shi bukatun shi yawa ne gare su walida'afihi ma'an al-qiyam bi kathiri min masalihi ma kuma wannan latiyawa in suka tsuha to abubuwan da a da su suke ma kansu yanzu a gani yana musu wahala su ringa ma kansu shi to kaga dole akwai wani a kusa dole ne ana bukatan a samu wani a kusa da su yanzu jama'a in ka kalli rayuwar dan adam za ka gane dan adam ba komai bane ba Allah subhanahu wataala da ya halice dan adam da rauni ya halice shi ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba kaji marhala inda Allah ya halice dan adam Allah ya halice ka daga rauni lokacin da mahaifiyarka ta sako ka duniya ta aiye ka ka tashi a tsire da kai mana daga nan zuwa bakin tirbi yayi ba zai yi ba zama ma baka iya yi saboda komai ya amaka a haka ka zo duniya a maka wanka a zamanar da kai wai yanzu hatta da dariya ma sai an koya ma ko dariya ma baka iya ya ringa dan tattaba hukunci ana kamo shi nan so ake kai dariya wai yanzu dariya ce ayyo koya ma sannan a koya maka magana ta hanyar gaya maka sunayen ayan gidanku kai baka san su bai yanzu da kadan kada ana gaya ma yau an gaya ma kaga huskar shi an gaya ma kwakwalwa tana rikiya yanzu goban kaga wani sai ka ji yaro ya wadi sai ga wallahi ya wadi sunana da kadan kadan sai ware zama sai ware rahi sai ware tahiya tun kan yaware tahiya ya ware kama abu yana tsayuwa ko in ya kama ya tsaya sai ya wadi in ya ware tahiya yana taku dai biye wadi har ya kai lokacin da zai ringa zabga da gudu ba kawo shi saboda haka Allah ya halicci dan adam daga rauni yana yin kwari yana yin kwari to haka Allah ya ce bayan raunin sai karhi yazo shine lokacin da mutum ya kai shekara 15 ya kai manzili na balaga har zuwa lokacin da zai kai shekara 40 yana cikin karhin shi ne yanzu ga mutum ya shekara 15 zuwa shekara 40 lokacin da cikin awajil marahil yake yana cikin marhala mai karhi ne yanzu halitta shi ta ware cika kai gani mutum a ce kai ai wani kato ne masha Allah yo ai kan ya zama kato dan mitsitsi ne ko to yanzu wannan katan da ake gani gashi nan duk unguwa in yi tsaye magana tsoron shi ake ko to ka bashi shekara 20 gaba ko 30 insha Allah in ka zo Allah mai tsaure wata ran da sanda zaka ga yana tayya yanzu tayya ma wallahi take bashi sai dan tokara da sanda kai ya faɗo saboda Allah ya maida bayan wannan karhin kuma me zai biyo baya rauni zai dawo shine zaka gani tsoho gashi nan ya kai shekara kaza daga nan zuwa kwarta bai tsallaka ya an samu an ce kai ku tsallako ba zai tsallaka ba haka bane ba haka nan ne yanzu idan nashi daga nan da an yi tsaye idan shi yana tsinkayo abin da ake a can bakin stop amma yanzu in ya haka sai kaga yana haka yana haka yana haka yana ma ido haka yana haka sai a ce baba wa kuke nema sai ce wane ne a nan wajen ya ji magana ka amma bai gane ba ko wane ne idan bai gani idan yayi rauni yau da gobe sai kaga idan yari yanzu in yana tayya dole ana so yayi a ce ku zo ku hudda babu waje yana so yanka saboda ina ya doki kawahuwan da suke dokan shi a da in tayya tayi tayya sai Allah ya doke karhin da yake cikin kawahuwan sai ya zama to yanzu baba tayya ma bai iya sai dai a dauke shi to yanzu jama'a da Allah wanda ya kai irin wannan marhalai kuma alhali yana da diya wa'inda shi ma dai ya kula da su a lokacin da suna kanana su wane ne mafi cancanta su kula da wannan tsohon su ne diyan shi to shi ne a nan malam yake cewa abin da ya sa annabi ya ce in sun tsuwa saboda in sun tsuwa sun yi buƙatar ɗan nasu a tare da su kalkai tunanin ku 80 ne a gidanku yanzu babanka in yana da buƙatar mutum a kusa da shi ya tsuwa ka ce to tunda ga Abdullahi can da Sani suna kusa da shi shikenan sai ringa kula da shi kai in ka zo in ka dawo daga service assalamu alaikum baba ina wani ya kwarin jikin to mu wuce yadda sai ka ga mai yan garin eh wai haka ne yake cewa eh ai kullun hina leka wajen baba baba kullun hina tai wannan ba zuwa bane ba jama'a yo da ka tayi mi kamu shi kawo baba ina wani ya kwarin jiki shikenan ka kare wallahi akwai aiki a kanka baka sarki hakkin baba a kanka ba kuma za ku gamu da Allah dole ne ka tsaya ka yi mishi hidima a wannan lokacin da yake ciki saboda lokaci ne dan kadan baka san ba yaushe ta Allah za ta yi ka samu ka sarki haƙƙin da yake wuyanka wanda Allah ya dora maka to shine anan mallan yace in suka wannan tsuhan fayubadirul waladu igtinami fursati birrihima abinda ake bukata shine da yayi gaugawa ya ribanci wannan lokacin na yin biyayya a gare su li Allah tafutahu bi mautihima fayandam ala zalika saboda kan wannan lokacin ya huce yaushe ne lokacin zai wuce bi mautihima lokacin da suka mutu yanzu duk wanda yake so ma uwayen shi biyayya bayan sun tsuwa zai musu ne a lokacin da suke raye to yayi gaugawa ya ribanci lokacin duk radda aka ce sun an waye gari sun rasu sun bar duniya
to shikenan sai ga mutun yana nadama sai ce dama nayi to kuma aya wannan lokacin babu hira kuma a dawo su ba za su dawo duniya ba barantan ka shikenan ta wuce kuma nadama da ta ringa bibiyar rayuwarka ne tun a duniya har kaje lahira nau'i muku a baya cewa in mutun ya kasance yayi ma uwayen shi hidima shine wanda yayi wahala yana iya samu irin wannan ka gani wani ya wahala da uwayen shi misali baban su ya samu rashin lafiya ko wanda Allah ke dora ma uwayen su rashin lafiya a lokacin da suka tsuwa irin rashin lafiya wanda za ta jima tana cin jikin su ana ta hawa ma zaka gani wata ran a likita wata ran a gida sai ka gani to a irin wannan lokacin wanda ya kula da baban shine tashin shi shine shin shi shine wankan shi da sauran abubuwa to ka kula da wannan mutunan wannan mujarrabu ne a cikin rayuwar duniya an gwada shi ka kula da wannan mutunan ka gani duk yanda yake cikin hali na babu a yau idan yake cikin hali na kaskanci a yau wallahi a cikin rayuwar shi ba zai taba shan wahala ba kahin ya bar duniya sai Allah ya saka wuta mishi wannan wahalar din sannan kuma ya je lahira Allah ya bashi sakamako mai wannan haka take a rubuce so da ka kakkayar rawai ka dinga ganin duk abin da zaka ma uwayenka kamar wahala ce kake babu wahala a ciki na ɗaya sarki haƙƙinka ne kake yi sannan kuma na biyu sakamako ne kake nema a wajen Allah subhanahu wataala sannan malin yake cewa wa qad khassa Allahu halatal kibri lil walidaini bi mazidi min al amri bil ihsan kuma Allah madaukakin sarki ya keɓanci yanayi na tsuha na uwaye da ƙari na kyautatawa a gare su da kuma wato yin biyayya shine walbir da yin biyayya a gare su wal lutuf da tausasawa shine tausasawa yanzu yanda zaka ringa yi musu magana da yanda zaka ringa mu'amalar su ada yanzu tunda sun tsuwo shekarun su yaja kaga ba ɗaya bane ba washafaqati warrahma da tausayi da jin kai dole ne ya yi musu saboda sun tsuwa yanzu zaka gani tsuwo ne ya tsuwo bai san shan magani kuma gashi na rashin lafiya tana cin jikin shi a likita an ba da magunguna an ce kullum ya sha ɗaya biyu da sabi da marici kai kuma yanzu kai ne zaka washe kuma kai ɗan shi ne ba za ka iya cewa mashi ba dole ya sha ba ka iya mashi dole to yanzu kuma kai kana so ya sha saboda lafiyar jikin shi ya za ka yi to ana kaga dole ka yi mashi bin rifki da wallutuf ka yi mashi da tausasawa da tausayawa da ƴan dabaru saboda kai ba za ka ce ba ka sha maganin mana baban zaka yi ma haka he dai kai babu ya maka haka lokacin da kana yaro amma kai baka da hurumin kama baba wannan mun hodi a baya in ka mishi wannan kai ka saba ma uwai amma ya zaka yi shine direct shine da tausayawa da saukakawa a baba ayi kokari a sha maganin da siyasa sai ka gani cikin sauki ya sha to wannan shine abin da ake saboda misa saboda tsuha ne da yake tare da su sai ce لأن الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره سواء وانا ينا ينا سواء إتتي حالة ينا يوانا وانا أوا ينسكي لسألة نمبكاتا سزوا كبيية دانسو أغريسو لتغير الحال عليه ما بالضع سواء ينا يا سواء عدا سنة دكره أما ينزو أما يغري وانا كرهين بابشي روني يا زويا ماما يشي والكبر كما غسوها فألزم سبحانه وتعالى في هذه الآلة سي الله ملوك جنسركي لازم تا إن وانا ينا ينا سامو أوا ينا min mura'ati ahwalihi ma akthar mimma alzamu min qabl sai Allah ya ce to akula da su sama da yanda za a kula da su ada in ma za a kula da su amma ni in sun tsuwa sai a lullum ka kula wanda za mu su sai yake cewa li annahuma fi hadhihi alhalati qad sara kallan alai saboda in suka kai wannan yanayin na tsuwa sun zaman to wahala ga dan nasu komai za ka gani a musu yanzu baban ka ya tsuwa jama'a yayi ma'aikacin gwamnati ne ma yayi retreat a da shi yake zuwa yana so muku shinkawa kuna ci to kuma yanzu ya tsuwa kai kai arme da mataka kun koma can bayan gari gidanka a can cikin jan kadir da kai da mataka shikenan yanzu kuma kana nihin hallo yanzu in wata ya baba shi ya zai nemi shinkawa a da ya nemi muku shinkawa kuma yanzu kun girma kun tsaye kun sallame shi shikenan ya je ya ci gaba da kula da kanshi kaga ai ba daidai bane dole ne yanda kake daukar wani shinkawa gidanka to shinkawa baba ma tana kanka wannan shine kalman to da mai aminci kuma da wanda yake biye ga uwayen shi to kaga ai wannan sai shinkawa wahala ce ko amma wahala ce ta uwaye wanda a da take kansu yanzu Allah ya doke da kansu ya dawo kanka saboda yanayin da suka samu kansu na suha duk wani abu wanda suke ma kansu a da zaka gani galibi yanzu ya dawo kan diyan kuma wannan ita ce dabi'a ta ayyawa inda suke nagari sai ce fayahtajani an yaliya minhuma fil kibari ma kana yahtaju fi sigari an yaliya minhu. Wannan uwaye in suka kai wannan lokacin suna buƙatar su samu daga wayan dan su abinda shi dan nasu ya samu daga gare su a lokacin da yake karami. A lokacin da kake karami eh wanka ake maka ko kai kake maka kanka wanka su suke maka wanka. To akwai wanda in ya kai wani lokaci na tsuwa wankan ma bai iya yi sai an mishi. To wane ne zai zo mishi dan aiki za doka ya ringa mai wanka? Ba za doki dan aiki ba. Dole wannan ɗiyan da a cikin shi za samu wanda zai ringa. To kaga shine a da sun maka amma yanzu yau da gobe ta sa ni. Ta sa yau wannan aikin ya dawo gare ka. Wai haza khassa hazihi alhala bidhikr. Sai ya ce malam ya ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake banci wannan yanayin na tsuha da ambato a can da yake man adraka walidayhi walida wan akra man adraka wa abawayhi ahaduhuma aw kilayhima wa lam yakhil aljanna indal kibar. Wanda ya samu uwaye indal kibar lokacin tsuha duka saboda wannan dogon bayanin da yake so annaba ka in sun tsuha suna da bukata a gare ka kala ka nuna musu bariki. Akwai wasu bayan Allah wa'inda bayan na ɗauko suwan ne ba nan garin suke ƴan garin nan ne amma yanzu suna yi mai mahaifin nasu ya kula da su ƙwarai da gaske saboda tsohon mai kuɗi ne a garin wannan sai ya zamanto ya dallala su. Su a da nake muku magana da shekaru kamar 15-20 baya da suka wuce su abinci ma da ake ci a gidansu ba irin abincin da ake ci a gidan kowa bane. Kuma su a cancan da in za a ta yi kasuwa ma su a mota yake zuwa kai su je kasuwa. Na ga gane kamar ƴan gata ne. Haka wannan mahaifin nasu ya kula da rayuwarsu ƙwarai da gaske. To yanzu da ya tsuha su kuma yanzu duk sun zama ma'aikata suna yi mai. Sai suka ce to kawai ɗauke baba daga zandar a maida shi mai tunda can ba mai kula da shi. Kai ka ce kulawa za su yi da shi. Sai da aka kai shi wannan yamai ɗin. Yau duk ma'aikata ne. Kawai in aka wutar ta sun ta yi wani aiki. Sai aka ce kai wallahi babu hawa dole a nemi wanda zai kula da shi kuma ya ka kirawo zandar wai a nemi wanda za a doka da Allah a ringa biyan shi je ya kula da baba. Daga nan aka tura wani ya je aka ɗauke shi a gidan kawai aikin shi ya ba shi bukoki ruwa ya kula da baba. Yanzu baba in yana buƙatan a kai shi banɗaki wannan ne zai in baba yana buƙatan wani a so mishi wani abu ko a ba shi ruwa ko a ba shi abinci wannan ne zai. Su kuma ɗiyan suna can cikin matansa da ɗiyansu. A haka wannan bawan Allah ya sha wahala ta jiya iya abin da suke yi kawai shi ne daddare in an yi da yawo a cikin gari in za a shiga gida ya ɗalleko baba sai koma ila fatik su ƴan boko ne ila fatik shikenan sai a tsaye da sai a domin insha Allah wallahi alazim jama'a wannan mutunan a hannun wannan ɗan aikin ya mutu. Saboda da rishin layi ya tashi ta yi tsanani sai aka waye gari kamar sai zamanto motsa shi ma sai an yi. To shi kuma wannan wanda aka ɗauko ɗan aiki ne shi ma da ya yi ido a yamai ka san yamai sai zamanto ya mai da hankali a can akan al'amuran shi sama da kula da wannan tsohon da ba tsohon shi ba ne ko sai yake zuwa yawon shi kawai ya gano gari shi ma sai yake barin wannan tsohon tunda ya san ba zuwa suke ba. A haka aka bar wannan tsohon sai kai in aka shigo gurin da yake saboda bayan garin da yake da kamar gurin da yake bai shigowa ma sai suka ɗauki kawa tunda baba ai ba iya shiga wajen sa yanzu ina kawai sai dai a kira a gama ka da shi yau daga waya sai a kira ɗakin ka ba mu baba mu gaisa wai hudiyan shi ne suke nuna a haka ya mutu ya bar duniya. Yanzu da ya mutu wallahi sai lifafaki ya dai sai dai insha Allah lantaran ma a sazara su mutar da yantala. Aka tara mutane aka yanzu wai suka dawo wallahi ba wani lokaci alhamdulillah kan an sha jiya a ba laifi ke wai yanzu ne suka gane su ɗiyan shi da ya mutu wallahi alazim wa'innan mutane akwai shari'a da su da Allah da kuma babansa a gaban Allah ranar alkiyama saboda ba su mishi biyayya ba yanda ya kamata. Irin wannan yanayin ne Annabi ke cewa in ka samu ka samu aljanna cikin sauki amma kaga su aljanna ce suka ɗauko ɗan aiki ya nema musu wasu ƴan bariki ne. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine anan malam yake cewa wannan abin da suke bukata to kai ma sun maka shi ada yanzu suna bukatar shi a gare ka. ولهذا خص هذه الحاله بالذكر شيء ساك امبتي wannan sai ce wa'idan fatul al-muksil mar'i yujibu al-istithqal lil-mar'i 'adatan yace galibi in mutum ya jima a wurin mutum kamar kuka jima da mutum a guri guda to yana gadar da gajiyawa a ladance galibi in ka jima tare da mutum daga kai sai shi kun jima a guri guda galibi sai ka ga mutum zuciyar shi ta dan gaji da wannan abu ai wannan dabi'a ce ta ran adam in ka saba da abu sai ka ji ka gajiya da shi wa yahsulul malal sai zaman to mutum ya ji wannan abun ya dan hwasa shiga cikin ran shi wa yaksurud dajar sai kaga maganganu sun yawaita sai ga mutum yana magana wallahi ni dai abun yaki cinyewa sai ga mutum ya fara jaji ya fara jaji fa yuzhiru ghadabuhu sai ta kai ya fara bayyana hushin shi baban ka ne ba shi lalle kake kula da shi yanzu dai wata hudu ciwo yaki cinyewa sai ka ce wallahi dai abun dai na baba gashi nan da yau kimanin wata hudu kenan abun da yau a ce akwai ni kullun ni nake me eh an fara gajiya an fara gajiya to wannan gajiyar da ake yi ita take sawa zuciyarka ta kasa hakuri sai ta kai ka fara magana in ka fara magana kuma sai ka fara bayyana hushinka wa tanfatiha lahwa awdajuhu sai da ƙarshe mutun ya fara ta da jijiyoyin wuya ga uwayen nashi wannan kuma shine ba su sai ta kai yanzu in muka ba baban naka ma magani har wani hada hada kake ni kamar danka ya za a yi baba a ce buku shan magani maganin buku sha ba in buku sha magani kaza kaza har wani jami'i kake sa in buku sha ba kamar wai girmamawa ce inda girmamawa ce ba za ka musu hada ba kaga me ya jayi wannan saboda me yasa saboda yawan qulul muks da yawan zama guri guda sai ya jayi wannan abin wa yastati'a alayhi ma liqillati dinihi wa da'fi basirati sai zaman to mutun ya wuce gona da iri wajen uwayen nashi saboda karamcin basira da kuma karamcin addini saboda in mutun yana da addini ba zai yi haka ba ga uwayen shi wa aqallul makruhi ma yadhhiru bi tanaffusihi al mutaraddid min ad dajar sai ce kuma fi karamcin abin da ba a so mafi karamci daga cikin shine mutun ya nuna kaman kin amincewar shi da cewa ya ji ba dadi ta hanyar lumwashi kaji ha mallan yace ta hanyar lumwashi ai da mun wadi awai muka ce hatta da aikin zuciya inda dangaren wajen bangaren abin da ya sha uwaye ne Allah yana lissayi da shi ko to gashi nan ta hanyar lumwashi yayin ne mutun zai nuna gajiya shi ta hanyar lumwashi kamar misali ku kai kullun an dora maka yau ni a gidanku babanka ka wuddo shi daga daki kawai ka ajiye shi in lokaci yayi ka maida shi to yanzu ka saba yau ka wuddo shi gobe ka maida shi yau ka wuddo shi gobe ka maida shi yau ka wuddo shi gobe ka maida shi a to kawai ran nan da ka dauko shi sai da ka ajiye shi kana ajiye shi kawai sai kai haka wai me kake nuna kenan ka gaji wai dauko babanka ne gaje da kai to wannan shine yace wannan abin ne yake magana wannan abin in kai shi kai abin da bai kamata ba ma uwaye haka ne saboda wannan dauko sun da maida sun da kake bai kai ba goyen da suka maka a baya lokacin kana karami bai kai ba kula da lahiyar ka da suka yi lokacin kana karami kai baka san ba irin wahalhalun da suka sha a lokacin da kake karami yanzu har ta kai yanzu wannan dan abin da ka musu haka nuna gajiyawa shine mallan yace bi tanaffusihi al-mutaraddid min ad-dajj saboda lumhashin shi wanda zai zo karkashin wannan ki abin wa kad amara Allahu ajuka bil habil qawli al-mawsuf bil karamati wa huwa salim an kulli aib kuma Allah ya umarni in za a yi ma uwaye magana a musu magana magana wadda take da siffa ta karama da girmamawa wadda ta kubuta daga kowane irin aibi ba ma uwaye magana cikin tsawa magana wadda take mara kyau Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani ke cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Allah madaukakin sarki yake cewa wa qada rabbuka ubangijinka ya riga ya yanke hukunci alla ta'budu illa iyya kada abauta ma kowa sai Allah shi kadai wa bil walidaini ihsana uwaye kuma ayi a kyautata musu yace imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma in tsuha ya kama ɗaya daga cikin uwayen naka ko kuma su biyu gaba daya fala taqul lahum uffin kar ka ce musu uff uff shine mafi karamcin magana da mutun zai furta da baki uff ka ba babanka ruwa zai sha sai ruwan ya haɗa daga hannun shi sai ka ce ka baba wannan shine uff baka da hurumin wannan ba kai baka da yancin kama uwayenka wannan abu ba haƙinka bane sai ce wala tanharuhuma kuma kada ka hantare su annahar shine hantara mun fahimci hantara ko kai musu tsawa kai baba wannan tsawa ce jama'a haba hajiya kima ah tsawa ce wannan ba ma uwaye wannan wa qul lahumu qawlan karima Allah ya ce ka wadi musu magana wadda take mai girma wa amarahu Allah azza wa jalla an yatawada alahuma wa yahfad lahumu jalaha az-zulmi min ar-rahmati ihtisaban lil ajr kuma Allah ya umarci diya si kaskantar da kai ga uwayen su kuma su shinwada musu fukafukai na kaskantar da kai dan neman lada a wajen Allah la lil khauf minhu ba dan tsoron uwayen ba a dan neman lada a wajen Allah wa amarahu azza wa jalla an yad'u lahumu bir rahma kuma Allah ya umarni da ya roƙa ma uwayen shi rahama yayi musu addu'a ta alkhairi ahya'an wa amwata suna raye ko kuma bayan sun mutu kaga ma uwaye addu'a ba sai sun mutu ba yanzu wani yana nan hikiki da shi gani yake woshi yanzu yayi baban shi mutu tukun ya ware mai addu'a kai asara indai kana sallah baka ma uwayenka addu'a ciki dole ne kake yin sallah guda biyar a wuni to kowace sallah ka sa uwayenka ciki kai musu addu'a kirki addu'a ta alkhairi ka nema musu gafaran Allah ka nema musu aljanna wannan shine ka zama da nagari amma kawai kai yanzu kai sallah biyar ka roki Allah mota ka roki Allah gida amma baka ma baka roka ma ba Allah ya gafarta ma uwayenka wani irin da ne kai tun suna raye ake musu addu'a kuma a cigaba da yi musu addu'a bayan sun mutu sai ce jaza'an ala tarbiyati mu ihsanihim sakamakon tarbiyar da suka baka da kyautatawa da suka maka sun cancanci ka yi musu addu'a qala azza wa jal Allah madaukakin sarki yake cewa waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah yace ka kaskantar da fukafukai ka sabke musu fukafukan kaskantar da kai ma'ana ka kaskantar da kanka a gare su kada ka dau ka tsaurara a gare su min ar-rahma dan tausayawa wa qur rabbi irhamhuma kuma kai addu'a kace Allah ka ji kansu kai musu rahama kama rabbayani saghira kamar yanda suka yi mini tarbiyya suka kula da rayuwata a lokacin da nake karami anan ya kamata a ce mun tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh